الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. باي هاتي أم أوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا مريتنا لتنم تارا ga watan Zulqa'ida shekara ta 1437 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 22 ga watan 8 shekara ta 2016 miladiya. A yau muke dawowa darasin mu a wannan majalisi mai albarka na Abu Dharr al-Ghifari, a wannan littafi namu mai albarka na Mukhtasar Siratir Rasul na Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Allah ya ji dansa da rahama. Har yanzu dai muna shimfiɗa cikin wannan darussa namu da muke gabatarwa. A yau za mu tashi farkon darasi na hudu, inda malam yake mana bayani game da dangantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi Ibrahim, yanda a baya mun karanta irin yadda annabi Ibrahim ya kawo ɗansa Isma'il da mahaifiyarsa ya aje su a filin Makka bisa ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma irin yadda Isma'ila ya taso a wannan waje har ya yi aure, da yadda mahaifinsa ya rinka kawo masa ziyara lokaci bayan lokaci da umarnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da kuma lokacin da mahaifin ya zo ya tadda shi kuma ya umarce shi da ya zo ya taya shi aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya na gina ɗakin Ka'aba, wanda wannan ya sanya a ƙarshe bayan abin da ya faru ya faru, Isma'il ya zama shine mai kula da Ka'aba bayan mahaifinsa Ibrahim ya gina ta da taimakawarsa ya tafi ya bar masa kula da ita. To sannan bayan Isma'il, ƴaƴan Isma'il da jikokinsa su suka ci gaba da kula da ɗakin Ka'aba. A wannan gaba ne muka tsaya har zuwa lokacin da aka samu wani mutum wanda ake kira da Amru ɗan Luhai, wanda ya je ya ɗauko gunki a cikin tafiye-tafiyensa da yake yi a wata ƙasa, ya gano gumaka ya ɗauko ya kawo Makka, wanda daga nan ne kuma tarihin bautar gumaka ya samo asali a Makka. Amma asali waje ne da aka gina shi bisa ga tauhidi da kulawar annabawan Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim da kuma ɗansa Isma'il da zuriyarsa da suka biyo bayansu. To kamar yadda muka sani, Ibrahim ƴaƴansa ba Isma'il ne kadai ba, akwai wani ɗan bayan Isma'il shine Ishaka. To shi kuma za mu ji kaɗan daga cikin tarihinsa. Shine malam yake cewa wa amma Ishaku alaihi salam, amma shi ku annabi Ishaq amincin Allah ya ƙara tabbata gare shi, fa innahu bisham, shi yana can a ƙasar Sham, shi ba a zo da shi Makka ba, shi an bar shi da mahaifiyarsa na Nasaratu a Sham. Isma'il aka ɗauko da tasa mahaifiyar aka kawo Makka, ita ce na Hajara. Wa zurriyatuhu, haka zurriyar annabi Ishaqa sun ci gaba da yaɗuwa a ƙasar Sham. Hum banu Isra'ila, wanda su ne banu Isra'ilawa, wa Rum da kuma Rumawa, dukkan waɗannan manya-manyan ƙabilu a duniya sun samo asali ne daga ɗan annabi Ibrahim, shi ne annabi Ishaq. Yace amma banu Isra'ila, dangane da su banu Isra'il, fa abuhum Yaqub alayhi salam ibn Ishaq, baban su shine annabi Yaqub dan Ishaq amincin Allah ya tabbata gare su. Wa Yaqub, shi annabi Yaqub din huwa Isra'ilu, shine asalin wanda ake kira da suna Isra'il, ƴaƴansa kuma su ake kira banu Isra'il. Kalmar Isra'il kalma ce ta Yahudanci. A yaren Yahudanci in aka ce Isra'ilu ana nufin bawan Allah, kamar yadda in aka ce Mika'il bawan Allah, Jibra'il bawan Allah, duk wani il ana nufin bawan Allah. Kamar a larabci ne a ce Abdullahi, Abdulrahman, Abdulgaffar, kaga daidai bawan Allah, Allah, domin sunayen da ake jingina Abdu ɗin zuwa gare shi sunayen Allah ne. To su a yaren Hebrew, yaren Yahudanci, il yana nufin Allah, da haka aka ce Isra'il ana nufin bawan Allah. To da haka amewa annabi Yaqub laƙabi da Isra'il ana nufin bawan Allah. Allah yake